Boy, I beg you go my way. I will take you to my friends. I don't want to show you to them. I hope say I don't go get you friends. The most I ask for the
Prince Production.
Na ina shantaba ita ce ta zo ta hana ni da ina yin fada ita ce ta zo ta hana ni da ban jin magana ita ce ta zo ta saita ni na fiye yin rijima ita ce ta zo ta gyara ni ku ga cikakken dan kauye na gida
haka ga
a an diga na ko mai cin masara Nazo gari ni na waye na zata Ashe akwai saura na ma adaba Donar kitai mili yama 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 Onar kitai mili yama 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 Itiki wallahi kwata 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 Mwe kinki za mwe kacha 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 Kingyara sunana Kingyara tunanina Kimfida mirana Nisa kifa ai ai ma Samun kila huta Dana dada makirma Yanda kika shiga mini rayuata Kika mindi gata Na baraka titi darana Nada inafama Dole inche niki yama 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 Donar kita yungine yama 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 Oh yama yama Inkiki walahi kwata 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 Mike inkiza mwi kacha 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 kacha
Boy I get you to my way I will take you to my way